بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفير أصبر شاتق الهوة الرجل shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine kasaf na 16 insha Allah cikin jirangiyar kasusuwa daga karatun littafin Kitabu As-Sunna wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi, wanda ya rusu ne shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama. Wannan littafi na Ibn Abi Asim, malaman musulunci suna kallon shi a matsayin daya daga cikin muhimman littafai wanda suka tattara bayanai dangane da aqidar magabata, aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da tabi'ai da sauran malaman kware Allah ubangiji ya kara musu yarda gaba da su. Zamu tashi inda malai yake cewa bab zikru qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ash-shaqiyyu man shaqa fi batni ummihi wat-tab'u wal-jibillu wal-khayr. Tunda yake mun fara karanta ainihin hadisin, amma zamu koma kan shi insha Allah. Malai yace haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan qala haddathana al-A'mash haddathana Zaid ibn Wahb qala haddathana Abdullah ibn Mas'ud قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصادق المصدوق. قبل ما تفيد النساء وانتم درسي اكو سكراكوري da suka faru har guda biyu a darasin da ya gabata. Na farko game da karanta wani larabci, wa ma ba alaihim min qadarin qad sabaqa, sai nace man qaddara, wannan kuskuren baki na ne. Min qadarin ne min ce wata take ainihin wato za'ida, wa ma ba alaihim min qadar ai wa ma za alaihim qadarun qad sabaka. Sai kuma wajen hadisi da isharar zuwa gare shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da littafai guda biyu ya nuna wa sahabbai cewa ga littafin yan aljanna, ga littafin yan wuta, kowanne akwai sunayen su da sunayen iyayen su da garuruwan su da makamantan su. To a cikin lafazin baki na sai nace wato ga Allah ya ce Allah ya rike ɗaya da hannun dama ɗaya kuma da hannun hagu. To wannan ma kuskuren lafazi ne, inda yake a cikin Sahih Muslim akwai lafazin da ya zo da irin wannan ma'anar, amma malamai sun tabbatar da shuzubi ne, ba a cewa hannun Allah hagu, kilta yadayhi yaminin, shi ne abin da ya kamata a faɗi. Allah ya saka wa ƴan uwa da suka mun tambihi, muna tashi a nan Dr. Yusuf da Malam Awal mai shago na biyu, gashi nan ba wancan mai shago na mabul ba, kusa yanzu Awal mai shago guda biyu, akwai Malam Awal mai shago da kowa ya sani, ko kuma Malam Awal wannan mai shago tsohon kafinta da gashi nan, na fata mun gani shi ma mai shago. To wannan kenan. Ibn Mas'udin Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, ya labarta mana wannan karatu, wa huwa sadiqul masduq, kuma shi ne gaskiya ne abin gaskatawa. Malamai suka ce wannan taukidi ne na abin da yake sananne ga kowa. Ibn Mas'udin da shi da ɗaliban da yake ba su wannan karatun cikin tabi'ai duka sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne, amma ya kawo wannan kalma ne saboda ya ƙarfafa zancen, musamman lura da irin labarin da hadisin zai bayar. Labarin da hadisin zai bayar wani labari ne wanda yake na musamman, na ban mamaki, don haka yi wancan ta'liqin. Yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi, daya cikinku ana tattara wato halittarsa a cikin mahaifiyarsa 40 yawan, cikin kwana 40 ake aikin tattara halittarsa. Wannan aljam'u malamai suka ce ko dai ya zama yana nufin tattaro maniyin daga dukkanin gaɓoɓin da ya zauna, ko kuma tattara nau'in kamanni da irin tsari da irin halitta da Allah yake nufin. Da halitta da Allah zai yi, akwai irin kamannin da Allah zai bata, akwai irin wataƙila ƙwaƙwalwa ko basira ko halayya ko ko yanayi da Allah zai baiwa wannan halitta. Wani Allah zai yi shi da halin kyauta, wani da halin ruwa, wani da darinta, wani da ragwantaka, wani da ƙarfin jiki, wani da lalaci. To duk waɗannan sa daga kawon da za a tattara tun karan farko a cikin halitta sa wallahu a'lam. Wasu kuma suka ce tattara yudammu ba'dahu ila ba'din shay'an ba'da shay'in shine ma'anar yujma'u khalqu. Ai ana yin wannan cikin kwana 40 thumma yakunu 'alaqatan mithlu zalika. Sannan ya zama wato alaqa shine gudan jini wanda ya juya daga maniyi ya koma zuwa gudan jini mithlu zalika irin haka din. Thumma yakunu mudghatan sannan ya zama gudan tsoka mithlu zalika shi ma irin wancan. Thumma yursilu Allah ta'ala ilayhi al-malak sannan sai Allah ya aiko da mala'ika fayanfukhu fihi ruha mala'ikan nan ya hura wa wannan halitta rai wa yu'maru bi arba'i kalimati kuma a umurce shi ma'ana a kaddara mishi ababe guda hudu rizqihi arzikin da zai samu a duniya wa ajlihi da tsawon kwanakin da zai a duniya wa amalihi da bayani akan ayyukan da zai a duniya wa shaqiyyin am sa'id da kuma bayani akan cewa zai zama matsiyaci ne mai tadewa ko ko zai zama mai tsira ne da rabauta. Allah ka samu rabauta. Fa wallazi la ilaha ghayru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nanan da Allah wanda babu sarki in ba shi ba abun bauta bisa gaskiya da cancanta inna ahadakum lallai dayanku la ya'malu amala ahli janna zai dosa aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya zama tsakanin shi da ita bai fi gwargwadon zira'i guda ba sai ya sabiqu alaihi kitabu sai littafin can da kalmomin shi da aka rubuta sai ya sammatse shi fa ya'malu bi amali ahli nar sai ya aiki yan wuta fa yadkhulu wa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira wani mutum kuma na iya aiki irin na yan wuta sai ya zama tsakanin shi da wutar bai fi zira'i ba fa yadkhulu alaihi kitabu sai littafin ya rigaye shi fa ya'malu amala ahli janna fa yadkhulu al-janna sai kuma ya shiga al-janna. Wannan hadisi ne sahihi kamar da muka ji a baya. Wannan riwayar ita ce riwaya al-Imam Tirmidhi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal sannan kuma akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari wanda kamar da muka ambata al-Imam Ibn Hajar ya mata dogon sharhi a cikin mujallali na 11 na Fathul Bari cikin Kitabul Qadr. Bukhari ya sake kawo ta a cikin Kitabut Tauhid. Haka nan kuma al-Imam Muslim al-Imam Abu Dawuda shi ma ya ruwaito, Muslim din ma ya ruwaito, haka Ibn Hibbana, haka nan At-Tayalis. Wannan hadisi abinda malai ya kawo mana shi a nan shine dan nuni zuwa ga cewa Allah shi yake ba wanda ya ga dama tsira kuma shi yake tabar da wanda ya ga dama kuma Allah yana yin wannan tun ƴaƴaye suna cikin cikin mahaifarsu a cikin iyayensu. Sannan wannan hadisi na nuni zuwa ga cewa su ayyuka ba su ne asali ba, su dai alama ne akan al'amalu amaratun haka suka ce ayyuka alama ce kuma wannan alama tana iya juyawa tana iya kuma bada wani sakamako wanda ba shi ake tsammani ba. Walaysa bi mujibat ayyuka ba su suke tabbatar da abu su alamomi ne. Sannan yana nuni zuwa ga halaccin yin rantsuwa koda kana faɗan gaskiya gashi annabi ya ce fa wallazi la ilaha illa huwa ko la ilaha ghayru. Sannan yana nuni zuwa ga cewa abin nema shine kyakkyawan ƙarshe. Kullum bawa ya danga neman kyakkyawan ƙarshe ba farko ba ƙarshe ake nema. Ƙarshe shine abin yin hukunci. Wannan hadisi ya tattara bayani akan al-mabda'u wal ma'ad farkon halitta da ƙarshenta kuma yana tabbatar da al-ba'thu ba'da al-maut cewa za a tashi halittu bayan sun mutu kamar yadda yake kuma nuna al-hasu ala al-qana'ati yana kwadaitar da mu akan mu zama muna da yarda da abinda Allah ya raba mana musan cewa da abinda Allah ya ba mu dama can ya riga ya tsara shi. Sannan kuma yana azzajru al-tam'i yana tsoratar da mu yana jan kullun mu akan tsananin kwadayi da neman abinda ba namu ba. Al-Imam Ibn al-Mulaqin yake fada a cikin al-ilam bi fawaidi umdat al-ahkam sharhi shi na umda yake cewa law am'ana al-a'immatun nazara fi hadha al-hadith kullihi aw min awwalihi ila akhiri da malamai za su tsaya su zurfafa tunani game da wannan hadisi tun farkonsa zuwa ƙarshensa la wajaduhu mutadamminan li ulumi shari'ati kulliha zahiriha wa batiha. Da zaka samu wannan hadisi yana dauke da dukkanin ilmomin shari'a na zahiri da na batini. Hakanan Ibnu Hajar al-Haythami yake fada a cikin Fathul Mubin yake cewa hadha hadithun azimun jalilun, wannan hadisi ne babba mai daraja mai girma, yata'allaqu bi mabda'il khalqi wa nihayati, yana da alaka da farkon halitta da ƙarshen ta, yace wa akamil qadri da kuma al'amuran qaddara fil mabda'i wal ma'ad, a farkon rayuwa da kuma makoma. Dama kuma shi malam ya kawo mana shi a nan ne dan bayani akan ita kanta qaddara, cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke qaddara abubuwa. Wannan qaddara kuma an riga an rubuta ta tinti, an riga an tsara duk abin da ka samu na arziki, to Allah ya riga ya rubuta, bai taba kubuce maka ba. Duk abin da ka ga ya kubuce maka, dama Allah ya riga ya rubuta, ba za ka taba samu shi. Haka nan tsawon rayuwar da za ka yi a duniya, Allah ya riga ya tsara ajalin da za ka yi a duniya, ya kai bawan Allah, babu wanda ya isa rage maka ko ya ƙara maka, sai dai shi Allah ɗin. Haka nan ayyukan da za ka aikata a duniya duka, Allah ya riga ya ƙaddara su, ya san su, ya hukunta su, ya rubuta su. Babu wani aiki da ba za ka aikata ba in dai an rubuta maka za ka aikata shi, babu wani aiki kuma da za ka aikata matuƙa ba za ka aikata shi. Haka nan arzikinka, arziki ɗin nan tun daga numfashi da kake, da abinci da kake ci, da abin sha, da abin da za ka mallaka, da abin da za ka yi sutura, da abin da za ka bai wa wani, dukkanin shi Allah ya riga ya rubuta, babu yadda za a yi wani abu ya kuɓuce. Ba za ka bar duniya ba sai ka cinye dukkan arzikinka ɗin, na numfashi, na abinci, na abin sha, na iskar da ka shaƙa, na wuraren da za ka je, da ababen da za ka mallaka. Ba za ka bar duniya ba sai ka yi su da baki ɗaya. Sannan kuma abu mafi muhimmanci a wannan hadisi shi ne makoma ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ƙaddara makoman dukkanin bayi. Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta ainihin ga 'yan wuta ga 'yan aljanna. Wannan hukunci na Allah, Allah ya riga ya zartar da shi. Abin da yake wajibi a kanka shi ne ka aikata ababen da aka umarce ka da su, ka guje wa ababen da aka hane ka. Ba kuma ba a umarce ka a kan ka dogara da wannan ƙaddara ta makoma ka ce kar ka yi aiki ba. Mun faɗi wannan ko muna maimaita shi, domin wasu sahabbai sun yi wannan tambaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, a'a, saddidu wa qaribu qul i'malu fa sayarallahu amalan fa kullum yasirun lima khuliqa. Da lafuza makamantan wannan, abin da yake akan ka shine ka tashi ka miƙe ka yi aiki. Malam ya ce haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr qala haddathana Abi وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إفاجك وإسنادي ونديك يا قرب فوانسا ون إسنادي تاني محمد ابن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الحافظ أبو عبد الرحمن ون رسول الشكرة تقريبين در 30 قلو شكما يتي حدثنا أبي واتو عبد الله بن نمير كنا وأبو معاوية ده أبو معاوية تبدرير ووكيع ده وكيع ابن الجراح ذكر ننسو عن الأعمش سليمان ابن مهران عن زيد ابن وهب ذكر دي حديث النتيكي وازو عن زيد ابن وهب الجهن وننشين متمنن ده يتهو يكامو حنيا زي زويا قمن ذن الله صلى الله عليه وسلم سي يا يسام العباري أكام حنيا تيوى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول kamar Ibn Hajar yake cewa yace fatatu ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyami, ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kubuce mishi ne na ɗan kwanaki a hanya kawai, bai zama sahabi ba, sai zama babban tabi, Zaid ibn Khalid ibn Juhad, Allah ya gafarta masa, ya rasu a shekara 96 bayan hijira. To shine da yake ruwaita daga Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan riwayar Muslim ne da Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Nu'aym a cikin hilya. Wa haddathana Abdul A'la ibn Hammad an-Narsi qala haddathana Wuhayb qala haddathana ibn Khafim an Abi Tufayl annahu sami'a ibn Mas'ud yaqul, idan ji kawai isnadi ga hanyar Abdul A'la ibn Hammad an-Narsi daga Wuhayb ibn Khalid al-Bahili, babban malami Wuhayb ibn Khalid al-Bahili ya rasu ne a shekara ta 166 shi kuma yace daga ibnu husayn ibnu husayn wato wannan shi ibnu husayn abdullah ibnu usman ke ibnu husayn duk da yake mutum ne da akwai maganganu akan sa yace an abi tufai annahu sami'a ibnu mas'ud yaqul ya ji ibnu mas'ud yana cewa ash-shaqiyyu man shaqa fi batni ummi idan ibnu mas'ud ne yake faɗa wannan magana kaman maganar sa ce shi tashi ta kansa yace shaqi wato matsiyaci mara arziki Allah ta tsare mu daga tsiya yace shine wanda tun a cikin mahaifiyarsa aka lissafa shi haka wasta'in man wa'ada bi ghairi wanda ya tsira kuma shine wanda ya dau izina daga na gaba da shi wanda ya ga abin alherin da wani yake yi ya kwaikwaya wanda ya ga abin barnan da wani yake yi ya guje masa qala abu tuhayr yace fa ataitu huzaifata sai na tafi gun huzaifa ibnu asid fa akhbartuhu bi qawli ibnu mas'ud sai na je na bashi labarin na ce kaji abin da malam dan mas'ud ke fada fa qala sai ya ce wa ma tunkiru min hadha ibnu wafila ya kai abu tufail amir ibnu wafila wato wannan sahabi wanda shine karshen sahabbai a mutuwa ko yace to kai meye kake inkari a cikin wannan meye kake ganin kana ganin karatun ba daidai bane wa ana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul to ni ma na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wannan karatun ba ibnu mas'ud ne kada yaji ban ji inji ayyuhin wato huzaifa ibnu asid kenan wannan riwaya ce daga al-imamu muslim ha ila yau da kuma al-imamu tabarani da al-ajuri a cikin ash-shari'a dukkan su sun ruwaito zuwa ga abu zubair daga abu tufail da lafazi da ya dan bambanta da wannan malam yace haddathana muhammad ibnu miskin قال حدثنا سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم ام محمد بن جعفر ام موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الا انما الشقي من شقى في بطن امه والسعيد من وعد بغيره وانما كل روايه روايه ابن مسعود تازوني موقوفه ابن مسعود يفعل مغنن ني ya faɗa ba tare da ya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma shi wa shi a abin nan Huzaifa dan Asid shi sai ya danganta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan riwayar kuma har ila yau sai aka sake kawo ta da lafazin cewa Ibn Mas'ud ya ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma wannan riwaya a Sheikh Muhammad Nasir da Albani ya faɗa a cikin ta hakikin sa cewa isnadin marfu'an na ibn mas'ud din nan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'ifi yace dukkanin mazajin da ke ciki mazaje ne amintattu rijalul muslim in banda wane in banda abu ishaqa shine amr ibn abdullah as-sabi'i abu ishaqa as-sabi'i yace kana talala shi ya samu rikicewa sannan kuma mudallisi ne yayi an'al daga isnadin me matsala ne idan an dauki riwaya a matsayin marfu'iya zamu ga shi anan malam ibnu abi asim ya kawo ta hanyar muhammad ibnu miskin al-yamani daga cikin rijalul bukhari ne ko muslim ma wannan shi kuma daga sa'id ibnu al-hakam ibnu abi maryam sa'id ibnu abi maryam shi ma amtacce ne daga muhammad ibnu jafa daga musa ibn uqba to wannan abu ishaqa mai riwaya daga abul ahwas shine amru ibnu abdullah abu ishaqa as-sadiqi ke abul ahwas daga sayyidina abdullah ibn mas'ud cewa abdullah ibn mas'ud yace manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara ku ji innamash shaqiyyu man shaqa fi batni ummihi was-sa'idu man wa'ada bi ghairi wannan lafazin shine malai yake isharar zuwa ga cewa wato lafazi ne wanda yake in an danganta shi marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafzan to ba za a karba ba yana da rauni amma wancan na sama wanda yake daukan marfu'i hukuman to shi ya inganta insha Allah qala haddathana abu musa al-jahdari qala haddathana mu'tamir ibnu sulaiman haddathana abu awana an azra ibnu thabit qala haddathani yusuf al-makki an abi tufayl an abdullah ibnu mas'ud يحدث كان عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد الحديث قال يسكي cewa حدثنا ابو مسعود الجهدري malam Isma'il dan Mas'ud, Abu Mas'ud al-Jadari ya ba mu hadisi daga babban malami Al-Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan at-Tamimi ni rijal al-jama'a shi kuma yace haddathana Abu Awana shine Wabbah ibn Abdullah al-Yashkuri Abu Awana daga Azra ibn Thabit ibn Abi Zaid wanda yana da hadisi a cikin al-Kutubul as-Sitta in banda Abu Dawud shi kuma yace haddathani Yusuf al-Makki wanda ke riwaya daga Abu Tufail Amir ibn Wasila qala yace kana Abdullah ibn Mas'ud yuhaddithu fil masjid Abdullah ibn Mas'ud ya kasance yana yin wa'azi a masallacin Kufa kenan wannan shine lil Ahad alce ta al Ahad ga wanda ya san labarin domin Abdullah ibn Mas'ud da su a waɗannan sauran sahabbai sun zauna garin Kufa nan ne suka yi ta wa'azi Ibn Mas'ud yana wa'azi sai yace inna shaqiyya man shaqa fi batni ummi lalle wanda yake ce ma matsiyaci tabatte asararre shine wanda yayi asara aka rubuta mishi asara da tadewa tun yana cikin mahaifiyarsa was'idu man wa'ada bi ghayri wanda yake kuma ya tsira shine wanda yake daukar izina daga wurinsa qala Abu Tufail yace fa ataitu Huzaifah ibn Asid sai an tafi gun Huzaifah ibn Asid al-Gifari kaga an ce Huzaifa akai shi zaka fara tana Huzaifa ibn al-Yaman ne amma ba shi bane wannan sunan sa Huzaifa ibn Asid Asid din nan ana karanta shi da fataha mukabbaran kamar yadda malamai suka fara wannan sahabi ne daga cikin waɗanda suke sun yi mubaya'a a Hudaybiya kuma ya zo na kasar Kufa ya rasu shekara ta 42 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qultu sai nace masa ala ta'ajabu min Abdullah ibn Mas'ud yuhaddithu fil masjid shi baka mamakin wa'azin da me zaka ce game da wa'azin da malama ne yake wani malami ya wa'azi wasu malamai kuma suna ganin an yi abin da yake fada daidai ne kuwa ba sabon abu bane dan tattauna shi tunanin to ya za a yi menene wajihin wannan magana da yake ya za a yi in gyara ne a gyara ala ta'jabu min abdullahi ibn mas'ud yuhaddithu fil masjid shi baka mamakin wannan karatu da ake karantawa wani ke karantar da shi a masallaci inna shaqiyya man shaqa fi batni ummihi wasta'ida man wa'aza bi ghairi shi kaji abin da yake fada shaqi shine wanda ya zama shaqi tun a cikin mahaifiyarsa amma shi kuma sa'id wanda ya wa'azanta da wannan sa qala sai yace fa ma balu hadha tufail as-saghir yace sai shi Huzaifa yace wai me ke damun ka ne kai Tufail me ke damun ka ne qala yace la ta'jab kar kai mamaki sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama miraran za ta adadin ya kulu na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana fada ba su daya ba su biyu ba yana cewa innan nutfata idza waqa'at fi rahim 40 laylatan lallai shi ruwan mani idan ya shiga cikin mahaifa tsawon kwanaki 40 wa qala ashabi malamai na suka ce 45 layla tsawon kwanaki 45 nufiha fihi ruh sai a hura masa rai tawa mu kiyaye waɗannan hadisi abin da yasa muka jinkirta wani zance da muka fara ran nan shine hadisan za su bayyana zancen da kansu kafin mu zo kan wannan tariki shi mani idan ya kwana 40 ko zuwa kwanaki 45 sati 6 kenan ko a lokacin ake hura masa rai qala yace fatahal malaku arrahim sai mala'ikan da Allah ya bashi gadin wannan mahaifa sai ya bude mahaifa sai da kursi ya shiga fa yusawwiru lahu azama sai ya tsara sai ya suranta kasusuwan jikin halitta wa lahamahu da naman jikin halitta wa damahu da jininsa wa sha'ruhu da gashinsa wa basharahu da fatarsa wa sam'ahu da jinsa kunnansa wa basarahu da idansa summa yaqulu bayan ya gama wannan aikin na suranta wannan halitta yadda Allah yake so a yi ta sannan yace ay rab ya Allah a basarun an kusa ya Allah wannan za a sanya mishi a wato namiji ne ko mace fa yaqdi Allah ilaihi zafihi sai Allah ya ce namiji ne to daga sai ya sa mishi dabi'a da al'auran namiji ko Allah ya ce ta mace ce sai ya sa mishi dabi'a da al'auran ta mace Allah ne yake wannan wayaktubu yaktubul malaku sai mala'ikan ya rubuta fa yaqulu bayan ya rubuta cewa namiji ne fa yaqulu sai sake cewa ay rab ya Allah ashqiyun am sa'idun ya Allah wannan mai tsira ne ko bata ce fa yaqdi Allahu ilaihi ma yasha sai Allah ya ce kazali wa yaktubul malaku sai mala'ikan ya rubuta kuma ya kulu sannan ya sake cewa ay rab ya Allah asaru aikin safa fa yaqdi Allahu sai Allah ya hukunta ta'ala Allah ya hukunta abin da yaso wa yaktubul malaku sai mala'ika ya rubuta fa ya kulu ay rab sai sake cewa ya Allah ajaluhu kwanakin shi a duniya fa fa yaqdi Allahu ma sha'a sai Allah ya hukunta abin da ya ga dama wa yaktubul malaku mala'ikan ya rubuta abin da Allah ya hukunta kuma yatwi tilka sahifa sannan a nade wannan takarda an gama rubutu falatu masu ila yawmil qiyama ba za a sake taba ta ba har tashin alkiyama Allahu akbar wannan daga cikin usulul iman ne jama'a na ahlus sunna wajibi kai imani da wannan mala'ika zaka farta nan to ya girman shi yake da har zai shiga mahaifa har yayi wannan tsare-tsaren ko ba ruwanka kai musulmi ne ko to imani ne naka annabi ya faɗa ya inganta ko to imani shine naka kawai shine tsirarka in ka fara wani tunani da wani zance da kai kawo to abinda zaka yi asara shine imaninka kai ke da asara gaskiya ba za ka canza ba karatun ba zai canza ba kuma wannan ra'ayi naka ba zai sa ka tsira ba ina fata mun gane wannan wannan hadisi kun ga wata riwaya ce ita ma irin wacce wanda ke ƙara da fa'idoji mabambanta ƙarin fa'ida shine cewa akwai mala'iku da Allah yake wakiltawa suna gadin mahaifa kuma wannan mala'iku su Allah yake bai wa tsarin sawwara halitta wannan sawwarawan malamai suka ce abinda ake nufi da ita ba wai za a yi halitta cikakkiya ba a za a tsara usul na wannan halitta wanda yana ci gaba da girma tun a cikin mahaifiya da kuma bayan an haife shi waɗannan tsare-tsaren suna ci gaba da bayyana shi za ka ga ai Allah yana cewa ثم جعل لكم السمع والابصار والافئده yanzu summa anan tana nufin kenan wannan abin da ke faruwa na ji da gani da zuciya sai bayan an zo duniya amma asalin organ halittar gabar an halicce ta amma in aka haifi yawo ya zo duniya to function din ta bai tabbata ya zama wato lafiyayye kuma yana aiki sai a lokaci na tafiya akwai su abubuwan ma da ake haifan yaro bayi da su almisali haƙori kaga haƙori sai daga baya yake tsurowa wasu ba haifan su da gashi sai daga baya yake tsurowa wani ba haifan shi da ainihin wato abin nan madiga sai daga baya take girma wannan kokon kashi ko kokon kai da ke rufa kwanya ake ce mata ko shine madiga ko abinda mabiyan yara za ka ga wurin kamar leda ne kaman kashin bai gama tsurowa ba sai daga baya yake tsurowa to duka waɗannan abubuwan kaga an sawwara su an tsara su fari ne baki ne dogo gajere mai gemu ne ko shagiri mace ce mai tsayin gashi ko mara tsayin gashi za ta zama ta da lafiyayyen al'ada ko ta zama tana zama juya ba ta haihuwa duk abin da ka sani yana faruwa Allah aka riga an gama tsarawa sauran kuma sai dai asbabu to kuma su kansa asbabin sa cikin tsarin cewa wane zai zama fari amma sai zama dan gareji har ya zama duna baki kirin saboda baya wanka akai akai dole yana cikin tsarin da Allah bai tsara ko wane zai a haife shi da kafar shi lafiya lau amma zai hadari a yanki kafa ɗaya ya zama gurgu wane aldani zai zo ya murguda mishi baki duk wannan yana cikin abin da Allah ya tsara ina fata mun gane abinda ake so shine kai imani jama'a wannan dama shi ka ta aqida karatun imani baya buƙatar wani dogon shari yadda aka gawa sahabban nan suka yi amanna to haka ake so mu ma an gaya mana jama'a mu amanna ina fata mun gane wannan qala hadathana ibn kasib qala hadathana sufyan ibn uyayna an amr ibn dinar an abi al-ufayl an huzaifah ibn asid yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala al-haditha wannan isnadin ta hanyar yaqub ibn humayd ibn kasib an antuna mun sha jin hadisin shi a baya kuma an ce hadisin shi hasan ne da haka wannan hadisi ne hasan kuma wannan riwaya ita ma Muslim ya fitar da ita da shi kanshi Ibn Abi Asim a cikin Al-Ahad wal Masani haka nan Imam Ahmad Ibn Hanbal haka nan Al-Humaydi haka nan Al-Lalaka'i da Al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a haka nan Imam Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir dukkanin sun fitar da wannan riwaya ta hanyar ainihin wato Abu Tufayl zuwa ga Huzaifa dan Asir bin Al-Ghifari cewa yana bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce yadkhulu malakul arhani ala nutfa ba'da ma tastaqiru fi rahimi 40 aw qala 45 mala'ikan dake kula da ruwan maniyyi dake cikin mahaifa yana shiga cikin mahaifar bayan kwana 40 ko kwana 45 fa yaqulu sai yace ay rab ya allah ashqiyum am sa'id wannan mutumin nan mai shiga wuta ne ko ko mai tsira fa yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala sai allah ya ga ya masa hukuncin fa yaktubu al malaku sai mala'ikan ya rubuta fa yaqulu ay rab ya sake cewa ya allah azkarul am unsa namiji ne ko mace fa yaqulu sai allah ya ga ya masa wa yaktubu sai mala'ikan ya rubuta wa yaqulu ay rab ya sake cewa ya allah musibatuhu menene jarabawoyin da game da su a rayuwa sai Allah ya ga ya masa sai a rubuta wa rizquhu da arzikin sa ya Allah wa asaruhu da aikin sa ya Allah wa ajaluhu da tsawon rayuwarsa sai Allah ya fada mishi a rubuta dukkan waɗannan summa tutwa sahifatu sa'annan a nade takaddar fala yuzadu fiha wala yunqasu biha ba za a rage ba ba za a ƙara ba har abadan abidi قال حدثنا ابو مسعود الجهدري يسكي كاو اسنادي تانين دي اينين ابو مسعود الجهدري شنو اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا معتمر ابن سليمان مالم معتمر ان سليمان يا بام حديث ان ابي سفيان ان عبد الله بن دينار ان ابن عمر ان عمر قال لما نزل عمر بن الخطاب الله يقرا متى يدا يجي لما نزل yayin da fadin Allah ya sauka faminhum shaqiyun wa sa'id a cikin su akwai wanda yake tabaɓɓe wa sa'id akwai kuma wanda yake mai tsira qala umaru sai umar yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mithla hadisi abi amir al-aqdi malam yace wannan hadisin umar yayi tambaya amma yadda kaji a irin hadisin da ya gabata na abu amir al-aqdi an sulaimana ai ibn sufyan al-madini wanda umar yace to aikin me za a dinga yi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ci aiki kowa za a bashi dace da irin aikin da aka tashi da shi sai umar yace to yanzu nan ko za mu yi aiki sai dai wannan isnadi yana da rauni saboda wannan abu sufyana wanda shine sulaiman ibn sufyan wanda mai rauni ne wannan hadisin mun tana ya gabata a lamba ta 176 ya gabata a ainihin wato wannan hadisi قال مالك يجي وحدثنا ابو مسعود الجهدري اي لا يوم مالك ابو مسعود الجهدري يا بام حديثي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمر ابن سعيد قال حدثني الزهري عن ابن ابي حنيده ان ابن ابي حنيده تحدثه ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض ملك الارحام الرحمه مؤتردا فيقول اي رب اذكر ام انسى فيقضي الله تعالى في ذلك امره بما شاء ثم يقول اي رب اشقي ام سعيد فيوحي الله الي في ذلك امره قال ان يجي تهني ابو مسعود الجهدري زوا غ الفضيل ابن سليمان دغ عمر بن سعيد ابن مالك الكرابيسي شي كما يجي حدثني الزهري حدثني الزهري وتو محمد ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن شهاب الزهري babban malamin nan cikin tabi'ai wanda ya rasu ne shekara ta 124 shi kuma yace haddathana ibn abi hunay anna ibn abi hunayda abdurrahman ibn abi hunayda ya ba shi hadisi anna abdullahi ibn umar akhbara abdullahi ibn umar ya ba shi hadisi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذا بلاد عمر يقبض ملك الأرحام الرحمة ملائكة لكي قلادة أينهم واتو مهيفة ينا ذكي مهيفة مؤتردا ينا مي تنبيع فيقول يجي أي رب أذكر أم أنثى يا الله نمجني قومتي فيقضي الله تعالى في ذلك أمره سي الله أبنجي يقدرت أبند يقدام بما شاء أبند الله يسوع ثم يقول سنة ملائكة يقارد شوى أي رب يا الله أشقي أم سعيد شن ونن باوا وند زي تائن يقوم إلاني فيوشي الله إليه في ذلك أمره سي الله يبقى ونن ملائكة وحي أبند يقدام شكين قدرسه wannan ainihin isnadi ingantacce ne shi ma insha Allah duk da a cikin shi akwai al-Fudail ibn Sulaiman wanda ibn Hajar yana cewa saduqun lahu khata'un kabir yakan yi kurakure masu yawa asalin riwayar al-Imam al-Ajuri ya fitar da ita a cikin ash-Shari'a da al-Lalakai a cikin sharh usul itiqadi al-sunnah wal jama'a da Abu Ya'la haka nan da Ibn Baqa a cikin ainihin al-Ibani qala hadathana ibn Kasib qala hadathana Ubaydullah ibn Mu'adh عن معمر عن الزهري عن ابن هنيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق الله تعالى النسمة قال ملك الأرحام مؤتردا أي رب أذكر أم أنثى فيقضي الله في ذلك أمرا ويقول الملك أشقي أم سعيد فيقضي الله في ذلك أمرا ما رسالتك وإسنادها إلى ورثانيا واتو ابن كاسب zuwa ga Ubaydullah ibn Mu'ad zuwa ga Ma'mar ibn Rashid zuwa ga al-Imam Muhammad ibn Shahab al-Zuhri zuwa ga Abdurrahman ibn Abi Hunayda zuwa ga Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an abi Abdullah ibn Umar yake cewa anan nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alayhi wasallama qala annabi yace alayhi salatu wassalam idha khalaqa Allah ta'ala an-nasma idan Allah ya halicci wata halitta annasma ita ce halitta qala malakul arhami sai mala'ikan mahaifa yace mu'tariban yana mai tambaya ay rab ya Allah azkarun am unta namiji ne ko mace fa yaqdillahu fi dhalika amruhu sai Allah ya hukunta abin da yaso a wajen wa yaqulul malak sai mala'ikan yace ashqiyun am sa'id shin mai taɗewa ne a lahira ko mai tsira fa yaqdillahu fi dhalika amruhu sai Allah ya saki hukunta abin da yaso a wannan wajen wannan isnadi ne shi ma tabbatacce qala hadathana ibn abi umar qala hadathana sufyan an amr bin dinar wa ma'mar an az-zuhri an ibn hunayda sami'tu ibn umara nahwa wannan ma isnadi ne sake kawo shi wanda ya ma gabata a baya ta hanyar muhammad ibn abi umar zuwa ga Sufyan ibn Uyayna zuwa ga Amr dan Dinar yace da kuma Ma'mar ibn Rashid As-Sanani zuwa ga Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri zuwa ga Abdurrahman dan Hunayda zuwa ga Sayyidina Abdullah dan Umar nahwahu kwatan kwatan wancan qala hadathana Salama qala hadathana Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an ibn Hunayda an ibn Umar nahwa sace kauli isnadi tanya Abdul Razzaq ibn Abdul Razzaq As-Sanani zuwa ga Ma'mar zuwa ga Zuhri zuwa ga Abdullah ibn Umar ta hanyar shi ibn Hunayda qala hadathana Abbas ibn al-Walid qala hadathana al-Mu'tamir ibn Sulaiman qala sami'tu Saliha bin Abi al-Akhdari hadathana ibn Shihab an Salim an ibn Umar anna ibn Umar rafa'a al-haditha qala wannan isnadi ta hanyar malam Abbas ibn al-Wali daga dai Mu'tamir ibn Sulaiman iska dai daga makarantar Abdullah dan dan Umar ne amma wannan ta hanyar Salih ibn Abi al-Akhdar zuwa ga Muhammad ibn Shihab al-Zuhri zuwa ga Salim dan gidan Abdullah dan Umar daga babansa Abdullah rafa'a al-haditha yace zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idza خلقت النفس idan aka zo halitta wata halitta qala malakul arham sai mala'ikan wato dake kula da mahaifa yace ay rab ya allah azkarun am unsa shin namiji ne ko mace fa yaqdillahu ilayhi amruhu sai allah ya sanashe da mala'ikan umarnin sa da kaddararsa thumma yaqulu sannan mala'ika ya kara cewa ay rab ya allah ashqiyun am sa'id shin wannan mai tadewa ne a lahira ko mai tsira fa yaqdillahu ta'ala ilayhi amru sai Allah ya hukunta abin da yaso fa yaktubu ma huwa laqin hatta nakba yankubha, sai Allah subhanahu wata'ala ya sa a rubuta ma huwa laqin, duk abinda bawa zai game da shi, hatta nakbata yankubha, har damuwa da zai ji, ko wani bacin rai, ko wani abu wanda zai soki zuciyarsa. Asali annakba shine shock, wani abu da zai same ka na sadma, har wata damuwa da zaka ji, duka sai a rubuta. Wannan isnadi yana da rauni saboda Salih ibnu ainihin wato al-Abil Akhdar dha'ifun ne, amma yu'tabaru, da haka matanin za a karbe shi a ƙara mishi ƙarfi da sauran mutun wanda suka bada wannan ma'ana wanda muke ta jin su tun dazu. Qala hadathana Abu Rabi' wal Muqaddimi qala hadathana Hammad ibn Zaid an Ubaydillah ibn Abi Bakr an jaddihi Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Isaki kawo wani isnadi ta hanyar Abu Rabi' da Muhammad al Muqaddimi zuwa ga Hammad ibn Zaid daga Abdullah dan gidan Abu Bakar daga kakansa shine Sayyidina Anas dan Malik, sorry Ubaydillah ibn Abi Bakr jika ne ga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, shi kuma Anas yace daga maiki sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tabaraka wa ta'ala wakkala birrahim malakan, lalle Allah ya sanya wani mala'ika yana zaune yana gadin mahaifa, fa yaqulu, wannan mala'ika shi yake tambaya yace ay rabb, ya Allah, nutfatan, ga wani digon maniyi ya shiga, ay rabb, ya Allah, alaqatan, ga wannan digon maniyi ya juya ya zama gudan jini, ay rabb, ya Allah, mudghatan, wannan digon maniyi ko digon jini ya juya ya zama tsoka. Qala yace fa idza arada Allah ta'ala an yaqdi khalqa, wadancan kwanakin na farko shigan maniyi da wannan bawa Allah ya fi shi sani, wannan mala'ika Allah ya fi shi sani, amma Allah ya bashi aikin ya dinga sanarwa, to idan wanda za a yi dani sai ya wuce wannan stage, idan wanda Allah bai yi nufin ya zama da ba sai haila ta zo wuce shi, shikenan magana shi ta wuce ko, to sai yace idan Allah, fa idza arada Allah ta'ala an yaqdi khalqa, idan Allah ya so ya tsara halittar shi ya tabbatar da ita, qala sai yace ay rab, wato bayan Allah ya tsara halitta sai wannan mala'ika yace ay rab, ya Allah, ya Ubangiji, ashaqiyyun am sa'id, shin wannan tababbe ne ko ko mai tsira, faman rizqu, ya Allah, menene arzikin sa, faman ajalu, ya Allah, me ajalin rayuwarsa, fa yaktubu ma yaqul, sai Allah ya bada amsa yace to kazali kazali, shi kuma mala'ikan sai ya tarbuta. Qala Abu Rabi'i fi hadithihi fa yaktubu kadhalika wa yuktabu kadhalika fi batni ummi, sai a rubuta shi a matsayin sa'idi ko shaqi, ga rayuwarsa, ga ajalin sa, ga ainihin arzikin sa, ga komai tun a cikin mahaifiyarsa sai a rubuta. Wannan isnadi ne tabbatacce kuma hadisi ne ingantacce, al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi, Bukhari ya ruwaito shi a cikin kitabu akhbar al-anbiya da ainihin kitabul qadr, haka nan Muslim ya ruwaito shi, haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya ruwaito, haka nan al-Imam Abu Bakr al-Ajuri da ainihin al-Lalakai da Ibn Battah dukkanin su ruwaito wannan hadisi ne tabbatacce. Malai ya ce haddathana al-Musayyib ibn Wadih qala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak عن الأوزائي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشقي من شقى في بطن أمه. ما لا يتشي دقا ما لن المسيب ابن واضح وأن مسيب ابن واضح ما لم يشي ابن أبي عاصم ما لم يسنى شوائنا دروني صبو دا ممونا حدث أما وأن حديثي ya inganta yana da shawahidu, akwai shahidin sa daga hadisin sahabi Abu Hurairah insha Allah, shi ne ke riwaya daga Sheikhul Islam Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi, Sheikhul ibn Mubarak daga Abdurrahman al-Auza'i, shi kuma daga Rabi'a ibn Yazid daga Abdullah ad-Dailami daga sahabi Abdullah dan Amru dan Asim radiyallahu anhu an abi qala mu dan Abdullah yake cewa sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ash-shaqiyyu man shaqa fi batni ummi, lalle wanda yake tababbe shine wanda ya tabe kin yana cikin mahaifiyar cikin mahaifiyarsa, Allah ubangiji ya kyauta. Wannan shine kamar yadda muka ji yana da shawahid duk da yake shi ma kanshi shahidin nasa yana da matsalar isnadi, kamar wacce riwaya ta Abu Hurairah na ishara zuwa gare ta a cikin isnadin ta akwai Yahya ibn Ubaidin. Kuma Yahya ibn Ubaidin a malamai suna cewa wato mutum ne mai rauni ko ma abun watsi. Sannan Al-Bazzar ya rawaito a cikin Kashful Astar da Allah ya yi ta wata hanya daban zuwa ga Muhammad ibn Sirin zuwa ga sahabi Abu Hurairah. To wannan shine isnadi mai kyau wanda zai zama salihun lil istishhadi ga wancan din na ainihin ladan mu dan as wallahu a'lam. Qala hadathana Muhammad ibn Ma'mar qala hadathana Muhammad ibn Ubayd qala hadathana Hashim ibn al-Bari an Isma'il al-Hanafi an Muslim al-Batin an Abi Abdurrahman al-Sulami qala akhadha Ali radiyallahu anhu bi yadihi fantalaqna namshi hatta jalasna ala sha'i al-Furati فقال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس الا قد كتب لها من الله تعالى شقاء وسعادة فقام رجل فقال يا رسول الله فيما اذا العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ هذه الآية فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى الايات من سوره الليل. مالك يكا وانا اسناد ثاني محمد ابن معمر دغا محمد ابن عبيد دغا هاشم ابن البريد زوا غا اسماعيل الجوفي زوا غا مسلم ابن ابراهيم البطين مسلم البطين امين وني متين ده يكي تشمش البطين شي ني وندا يكي ده قاتنشي زوا غا بابا معلم القراني ابو عبد الرحمن السلمي cikin malaman tabi'ai yace akhara aliyun radiyallahu anhu sayyidina ali dan abu talibin bi yadi ya rike hannuna fan talaqna namshi yana rike da hannuna muna ta tafiya hatta jalasna ala shaqil furat har muka je muka zauna a bakin gabar kogin furat fa akhara fa qala aliyun sai sayyidi ali yake cewa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam aiku manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin illa qad kutiba laha min Allah ta'ala shaqa'an wa sa'adatan babu wani mutum sai da ya zama tun farko Allah ya riga ya sa an rubuta cewa wannan mutum tababbe ne ko mai tsira fa qama rajulun fa qala annabi ya faɗi wannan sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fima idhanil amal to dan me zamu ta aiki fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'malu ku ci gaba da aiki fa kullum muyassar lima khuliqa la kowa Allah yana sauƙaƙa mishi aiki ne wanda aka halicce shi dashi idan an halicce shi a matsayin sa'idi sai ga yana iya yin aikin as-su'ada idan an halicce shi ne a matsayin shaki sai ya ga yana jin sauƙin yin aikin al-ashqiya Allah ka tsare thumma qara'a hadhihi al-ayata sannan shi da kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta fadin Allah fa amma man a'ta wattaqa kaga dai amma wanda ya bayar da sadaka da kyauta da zakka da makamantansu wattaqa kuma ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata aljanna fasanuyassiruhu lil yusra Allah ya ce da sanni za mu sauƙaƙa mishi yin abin da yake zai samu sauƙin yin shi na alkhairi wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wanda ko yake ruwa ya ga ya wadatu da abin hannunsa ba ruwan shi da kyauta ko sadaka kuma ya ƙaryata lahira Allah ya ce to shi kuma za mu sauƙaƙa mishi munanan ayyuka Allah ya tsare mu. Wannan hadisai da malam ya ta kawo mana dukkanin su dai sun zo ne akan ainihin mas'ala ta wancan hadisi farko. Hadisin farko shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda hadisi ne da yake da ainihin girman fa'ida da girman al'amari. Shi wancan hadisi na bayani akan halitta kuma akwai ayoyin alqur'ani mai girma wanda suka zo da ƙarin haske akan wannan wanda mun ishara zuwa ga wasunsu. Sannan akwai mas'ala daga cikin masa'idin wanda bari in karanta mana ita gajeriya ce daga cikin littafin nan na Jami'ul Ulumi wal Hikam wallafa al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali Allah ubangiji ya gafarta ma Ibn Rajab. Ibn Rajab shine al-Imam Zainuddin Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab wanda ya rasu a shekara ta 795 kamar yadda aka sani shine zaka iya cewa magajin Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Rajab malami ne iyakan malami mai rubuce-rubuce mabambanta. To a wannan littafi nashi na Jami'u Bayan Jami'ul Ulum wal Hikam afwan sharhin 40 hadisa ko wanda a cikin 40 hadisi wannan hadisin shine hadisi na hudu. To da yana sharhin sa ya mushi dogon sharhi sai yabo yana cewa wa qad rakhasa ta'ifatun min al-fuqaha'i lil mar'ati fi isqati ma fi bataniha ma lam yunfakh fihi ruh وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف. Kun san mun yi magana a baya game da mas'alar kamar da muka ji ta wannan hadisin na Huzaifa ibn Asid ga tan ta fito karara kuma za ku gana aika muku da wata makala a cikin group na wannan aji makala wanda aka rubuta musamman dan warware wannan mas'ala. Mas'ala ita ce tambayoyi ne akalla guda biyu ko uku ake yaushe ne ake gama ko ake tsara halittar dan adam shin a cikin kwanaki 40 zuwa da 6 daga farkon sanda aka samu wato at-talqish aka samu haduwar kwayoyin halittar namiji da mace suka yi fertilization ake cewa ko daga wannan lokacin zuwa kwanaki 46 ne ko da 8 magana ta farko kenan koko sai an yi kwana 120 to kwana 120 shine yafi shahara tun da can kuma shine malamai suka kafaɗi tun bayowa kuma malamai masu sharhohi sun tabbayyana shi suna ta ƙara mai sharhi amma an samu wasu malamai kamar shi Ibn Rajab din nan a nan cikin littafin nan mun karanta a baya da Ibn al-Qayyim wanda suka hasaso wannan masala da Ibn Taymiya a cikin ainihin Majmu'ul Fatawa wancan fassara ta zo ne sakamakon wata kalma da aka yi ikhani cikin lafazin hadisin Bukhari wanda ba ta ciki inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman dayan ku ana tattara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa cikin kwanaki 40 to sai aka ƙara lafazin nudfatan wannan lafazin da mutum baya cikin hadisi bai cikin riwaya tunani ne da fassara ko idrajin wasu malamai to sai ya zama idan ka fassara idan ka karanta cewa yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfata sai ya koma cewa ana tattara halittar shi tsawon kwana 40 yana nan a matsayin mani sai ya zama thumma yakunu alaqatan mithla zalika shi ma kwana 40 thumma yakunu murqatan mithla zalika shi ma kwana 40 alalin ko abin hadisi yake nufi a cikin kwana 40 da wani abu ake yin duka wannan idan ka tattara hadisan zaka ga wannan ma'ana ta fito karara babu wani ishkali a cikin ta to wannan zai taimaka wajen kawar da shubuhohi da maganganun banza na wasu batattu da suke yi suna suka hadisin cewa hadisin ya saba wa ilimin kimiyya hadisin bai saba ba wata fassara ce da ta saba amma hadisin bai saba ba sannan kuma zai tunkuɗe mu kuma namu shakkar mu masu san hadisi da kaunarsa da zamu rasa me zamu gaggata yanzu da a ce hadisin haka yake to ba zamu iya karanta shi ba mu musulmi sai dai mu ce ita kimiyyan nan a je a ƙara bincike akan ta kamar yadda akwai matsaloli da dama masu irin wannan to amma zai taimaka mana wajen mu samu saukin shiga cikin wannan ittirabu hadisin da kimiyya ba sa sabawa ana yin halitta tun a cikin wannan kwanakin kuma ko a wancan lokacin kafin a gano a kimiyyance malaman can da suka gane akwai wannan sarƙaƙiya tsakanin hadisan sai da suka kawo hadisan mafita kala daban-daban don ka san malamai ba sa wasa da aikin su to a takaice a ƙarƙashin waccan fassara ta cewa sai an kwana 120 sannan ake hura rai ƙarƙashin ta ne sai aka bada wannan fatawa cewa malam ya ce wasu malamai cikin malaman fiqh sun ba mace fatawa cewa za ta iya zubar da cikin da ke jikinta matukar ba a hura masa rai ba
wato matakar bai kai wata hudu ba ko ya kai wata hudu ba suka ce sun dauki wannan kama azalu sai ce wa huwa qaulun da'if wannan magana ce mai rauni hatta a fassarar masu ganin sai an kwana 120 din da haka mata su san wannan zaka har yanzu ana ba mata wannan fatawa ta baza gari sosai cewa in dai ciki bai kai kwana 120 ba za a iya yin abortion za a iya shan magani a zubar da shi ba komai sawa'un ciki ne na aure ko ciki ne na dan zina duk ana yin wadannan to wannan kisan kai wannan wa'adu ne wato zubar da ciki da ake irin wannan barna ce kaji shi ma yace qaulun ne dha'ifun saboda mene yace saboda su sun ce kaman azalin yace li annal janina waladun in aqada saboda ai shi da dake cikin ciki dan tayi wannan embryo din shi da ne da alga an halice shi wa rubbama tasawwara halama an riga an tsara halitta shi wa fil azali lam yujad waladun bil kulliya shi ko azali ba a riga an samu da dan ba ba a riga ma maniyin ya shiga ba dan haka wannan qiyasun ne ma al farid yace dan haka wannan ba daidai bane karke yake cewa shi kanshi azalin fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum allah ta'azin innahu ma min nafsin manfusa illa annallaha khalaqaha nabi yace a cikin hadisin bukhari da muslim ta hanyar abu sa'id al-khudri ce ku dina bata kanku lokaci kuna azalu kuna ba kanku wahala ne inji allah inji manzo allah sallallahu alaihi wasallam dan ba wani halitta wanda allah ya nufin halitta sai allah ya halicce shi zaka gama azanin naka gabaki daya ran da allah ya nufin a samu cikin ko dadin da zaka ji bare banka ya azanin ba sai ka manta ko kuma wani asalin dugun da zai halittar dan ya riga ya shiga kafin kai ga azan kowa ya san wannan kai hatta mutane masu amfani da roban bature kororo roba guda nawa ne suka je suna ta amfani da roba kuma sai ciki ya zo shiga ko su sha maganin ko ayi duk abin da ake na implant din da Allah ya gwada mutane cewa shi fa yake yi ba su suke yi ba sai kawai kaga Allah ya halicci halitta har ai ta rigima tsakanin ma'auratan cewa ba an yi kaza ba ba a yi kaza ba to da ka kwanta da hankalin ka kawai Allah shi yake halitta halittun sa shi yake ci da su shi yake ba su arziki shi yake raya su shi yake kashe su kai ne tashi kai abin da yake kanka kawai shike ka daina wasu dabaru da wasu ainihin wato hanyoyi na barna sannan su kuma mata su san wannan da mata da masu fatawa ya kamata su sake review din wannan fatawar ta su cewa idan ciki bai kai wata hudu ba ana iya azubar a'a ba a iya azubar na farko saboda ba azili bane na biyu kuma saboda ita kanta fikira cewa babu rai a jikinsa sai wannan lokaci ta kanta fikira ce wacce ke ghairu sadida ra'ayi ne wanda yake marjuhi tare da shahararsa na aika mana da handout kamar yadda na fada wanda shafi wannan mas'alar in ka je karanta za ka ga bayanan da malamai suka yi da tarjihin akan cewa ana yin halitta daga talqihi zuwa kwana 48 shine maximum yaushe ake hurare cikin waɗannan kwanakin to ba wanda ya sani fil haqiqa saboda Allah kuma ya boye wannan kuma Allah ya ce wa yas'alunaka al-ruhi qulir ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila daka abin ruhi ba kowa ya sani ba sai Allah daka a waɗannan dai kwanakin ake huraran amma Allah bai sanashe da wasu halittu ko wasu bayina shi ko ya bada labarin ga daidai sanda bai yake faruwa ba Allah ubangiji ya sa mu dace zamu saurara anan sai Allah ya kai madarasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah